Me sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 15 karkashin jagorancin Honorable Justice Jamilu Shehu Suleiman inda kotun ta sanya ranar 6 ga watan gobe don ci gaba da sauraron shaidu a wata shari'a wadda ake zargin wani dan buzulantar da laifin kisan kai. Kunshin zargin ya bayyana cewar dan buzulantar din mai suna Yusuf Abdullahi mazaunin Sauna Dakata yayi amfani da wata kokara ya rangadawa wani matashi mai suna Dahiru Haruna a korinsa. Sanadiyar hakan ya rasa ransa, sai dai wannan dan buzulantar mai suna wato Yusufa ya musanta wannan zargi da ake yi masa tun a baya. Tuni kuma an fara sauraron shaidu a ita kunshin wannan shari'a. Kotun kuma ta sanya ranar wato 6 ga watan gobe don ci gaba da sauraron shaidu. A daidai wannan lokaci muna tare da su yan buzulantar na wannan yanki waɗanda suka zo domin wato su karfafawa shi abokin aikin nasu gwiwa a ita wannan shari'a. Za mu so mu ji cikakken suna da kuma matsayi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ni suna na Alhaji Bala Dan Yarwa mai Peter, operation commander na Nasara local government, shugaba mai kula da ayyuka na musamman na rundunar bujilanci da take karamar hukumar Nasara.
Ga wannan aboki na ku Yusuf Abdullahi a hannun kotu, me ya faru tsohon wannan lokaci yake a zaune a gidan gyaran hali?
Abin da ya faru shekaru 2 da suka wuce, da azumi da rana muna zaune a ofis din mu, sai dan uwan shi wanda ya rasu din sai ya zo da gudu, sai yake ga mana cewa ga yayansa can da wani yaro da rana da azumi suna neman junansu. Sai muka je da gudu, sai muka zo muka kama su, da muka kama su ba duka ba zagi, sai muka dauke su muka kai su gurin hukumar yan sanda da take Dakata. Da muka kawai yan sandan Dakata, shi wanda aka yi da shi ya ce sau uku aka yi da shi, shi kuma wanda ya neme shi ya ce sau biyu ya yi da shi. To a wannan lokacin sai kuma yan sanda ta ce saboda ana coronavirus ba a tsarin mutane mu koma gida ta san matakin da za ta ɗauka. To shi ne da muka dawo gida, shi kuma sai ya je ya sami memban mu ɗaya daga ciki, ana ga masa Yusuf ɗan Fulani, yana zaune ya ringa ɗura masa ayar, yana ce masa mutunci. Ya ɗauko gayu abokansa har suka sare shi a gefen kusa da kunnensa. Da ya ji zafi to da gora a kusa, shi ne da ya kwaci gora a hannunsa, ya kwaci gora sai ya daki ƙwaurin wannan wanda ake cewa ya nemi jinsinsa, ya sami shi a ƙwauri, yana dukansa a ƙafa, ya ƙafa ta kare. Ta ƙafa ta kare aka je da shi asibiti, daga baya aka kira mai ɗori aka ɗora. To da aka ɗora muka kai shi gidansa, sai suka ware wani ɗaki can suka sahi, ba wani mutum da yake zuwa wurinsa. Bayan kwanakinsa 21 sai Allah ya karɓi rayuwarsa. Shi ne abin da ya faru.
To yanzu kenan ana zargin wannan duka da ya mai shi ne sanadiyar rayuwar tasa kenan ko kuwa?
Daman kuma shi yana da kansa, shi mamacin yana da ciwon kansa wanda kowa ya sani, kuma da kansar ce ta shiga har ta yi sanadiyar rayuwarsa.
Ku yanzu me kuke so kotu ta yi muku?
Muna roƙon wannan kotu mai adalci, wannan kotu mai albarka, da ta taimaka ta ba da belin wannan bawan Allah wanda yake jajirtacce ne, wanda a baya akwai lokacin da robbery suka shigo unguwarmu, ya yi gaba da su suka harbe shi a girji. Allah ya taimaka a gefe, ba ta samu wasa ba ta fita ta baya. Shugaban garma hukumar Nasarawa Lamin Sani shi ne ya ɗauki nauyin tiritin ɗinsa, ya ɗauki nauyin abincin da za a ci a gidansa tsawon watanni, saboda jarumi ne, jajirtacce ne. Wannan kuma abu ya same shi, dole ne mu hukumar bijilanti da take Najeriya da Kano State da ƙaramar hukumar Nasara mu yi kukan cewa an tsare mana wani jajirtaccen jarumi gwarzo, wanda muna fatan Ubangiji Allah ya ba shi iko cinye wannan jaraba. Yana da ƴaƴa da yawa, ƴaƴansa wajen 8, matarsa 1, yana da ƙananan yara. Muna roƙa da mai girma gwamna da shugaban garma hukumar Nasara da shugaban shari'a alƙalin alƙalai na jihar Kano da shi wannan mai shari'a da su taimaka su ba mu belin wannan ban Allah.
Me sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 15 karkashin Honorable Justice Jamilu Shehu Suleiman, kotun da take zamanta a nan unguwar Mila Road.